الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا چکن بابي نهدو باب سترة المصلي كتاب الصلاة لتاف بلوغ المرام za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 245 wannan darasi yana karantar da mu cewa wucewa ta gaban mai sallah yana tasiri masallarsa wucewa ta gaban mai sallah yana yin tasiri masallarsa وعن أبي ذر رضي الله عنه أنكر به حديثا عند أبو ذر الله يكره مسيردا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله يتي يقطع صلاة المرء أنا يتي يقطع صلاة الرجل المسلم ينا كتئ صلر متم مسلمي يقطع ينا كتئوا إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل إذا يكسن شيء أقبا مثلا باب وانا أبوان دا سوانسا يكي كمر مكاري نسدر كمي نبايا شيني مؤخرة الرحل مجنجني نسدر كمي المرأة والحمار والكلب الأسود mace da jaki da kuma bakin kare wato alhadis ba iyakan hadisin ba kenan inda kaga ya kawo kalmar alhadis yana nufin cewa akwai raguwar magana wa fihi a cikin hadisin yana cewa alkalbul aswad shaytan shi bakin kare shedan ne sai yace akhrajahu muslimun al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi amma ibnu hajar al-asqalani bai kawo hadisin nan da lafuzza da yazo a sahihu muslim ba wannan shi ake kira ar-riwayatu bil ma'na bai kawo riwaya ta ainihin lafazin hadisin ba yanda yazo a sahihu muslim ya kawo riwaya ne ta ma'anar wannan hadisin kawai muna yawaita fadin haka cewa ibnu hajar a maimakon ya kawo nassin hadisi yakan kawo ma'anar hadisin saboda bai son littafin sai ya tsawo idan ya fahimci hadisi yana da tsawo sai ya datse shi ko kuwa ma ya kawo ma'anarsa kawai ba ainihin lafazin hadisin ba lafazin da yazo a sahihu muslim yana kitabu salati babu qadri ma yasturul musalli hadisi na 510 hadisin shine عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Zarr ya ce manzon Allah ya ce idza qama ahadukum yusalli idan dayan ku ya mike yana sallah fa innahu yasturuhu to yana masa kariya idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahli idan ya kasance a gaban sa akwai kwatankwacin majingini na siddin ragumi shine karshen siddi na ragumi idan ya kasance a gaban sa akwai kwatankwacin wannan wato majingini na siddin ragumi to wannan yana masa sutura shine fa innahu yasturuhu idza kana wannan sharadi ne fa idza lam yakun baina yadayhi idan ya kasance a gaban mai sallah babu wani abu wanda mislu tsawon sa ya kai kamar akhiratir rahli karshen siddi na rakumi fa innahu yaqta'u salatahu to babu shakka abubuwa uku suna katse sallar sa alhimaru wal mar'atu wal kalbu al aswad da jaki da mace da bakin kare wannan hadisi kaga ya tabbatar maka sutura tana da ka'ida shine kariya da mai sallah yake sawa a gaban sa dole ne tsawon wannan kariya ya kai tsawon akhiratur rahli shine majingini na siddin ragumi ka'ida ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahli fa idza lam yakun baina yadayhi mislu wannan ya nuna kenan idan ma abin da yake gabanka tsawon sa bai kai hakan ba to babu shakka dayan uku dinnan yana katse sallanka idan jaki ya wuce ta gabanka idan mace ta wuce ta gabanka idan bakin kare ya wuce ta gabanka sallar ta katse sai Abdullah ibn Samit ya tambayi Abu Zarr al-Ghifari قلت سينتي يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ما يبنبن تبكين كري دا جن كري دا يلون كري ما يبنبن تاسو قال سينتي يا ابن أخي يا كيدن دان أوانا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني نيما ناتن بيما زون الله كمرين دا كتن بييني يا رسول الله ما يبنبن تبكين كري دا سوران كارنوكا bakin kare ne kawai in ya wuce gaban mai sallah yake katse mar sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kalbul aswadu shaytanun shi bakin kare shedani ne wannan shine lafazin al-imamu muslim amma kaga ba haka yazo a cikin bulugul marami ba wannan shi yasa ake cewa riwaya ce bil ma'ana wanda ana yi hadisin manzon Allah amma ba a yi ma ayata al-qur'ani Allah ya sa mun gane ya ci gaba da cewa walahu kuma a wajen shi yana nufin al-imamu muslim har yanzu saboda wancan hadisi na baya ya ce akhrajahu muslimun walahu lamirin yana komawa ne ga al-imamu muslim aiban a wajen al-imamu muslim har yanzu an abi huraira an samu hadisi daga abu huraira nahawuhu makamancin hadisin abu zarr din nan sai dai dunal kalbi banda lafazin kare kimanan wannan lafazi na Ibn Hajar akwai kuskure hadisin yana sahihu Muslim kitabu salati babu qadri ma yasturul musalli hadisin 511 lafazin hadisin shine an abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yaqfa'u salata yana katse sallah abubuwa guda uku al-mar'atu mace wal himaru da jaki wal kalbu da kare wa baqi zalika wa yaqi zalika mislu mu'khiratir rahli abinda yake karewa game da haka shine a samu sutura wanda yake kamar tsawon majingini na siddin ragumi kaga cewar Ibn Hajar dunal kalbi banda lafazin kare wannan ba daidai bane saboda lafazin da yazo a hadisin sahihu muslim akwai al-kalbu din yaqta'u salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu wato abinda yake nufi shine banda lafazin al-aswadu kaga siffan karen kenan ba wai karen ba bambancin hadisin Abu Zarr al-Ghifari da hadisin Abu Huraira ba lafazin al-kalbu bane siffar al-kalbu ce a hadisin Abu Zar al-Ghifari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswadu a hadisin Abu Huraira al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu kaga kenan abin da ya kamata Ibn Hajar yace shine dunal aswadi ba dunal kalbi ba saboda al kalbu yazo a duka hadisin guda biyu amma al aswadu shi ya bambanta hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Abu Zar al-Ghifari Allah ya kara musu yarda ya ci gaba da cewa wali Abi Dawud a wajen al Imam Abu Dawud wan Nasa'i da kuma al Imam an-Nasa'i an ibn Abbas an karbo hadisi daga Abdullah ibn Abbas sahabi na uku kenan Abu Zar al-Ghifari Abu Huraira ga kuma hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa Abbas bafan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda dukan su sahabbai ne yace akwai hadisin Abdullah ibn Abbas nahawuhu makamancin wannan duna akhirihi in banda karshen sa wa qayyada al mar'ata sannan kuma ya qayyade ita matan bil ha'ibi cewa mai haila hadisin yana sunan Abi Dawud kitabu salati tafri'i abwab as-sutra hadisi na 602 nan ma Ibn Hajar bai kawo lafazin Abdullah ibn Abbas ba illa dai kawai ya ce a littafin sunan Abi Dawud a littafin sunanun Nasa'i akwai riwaya daga Abdullah ibn Abbas mai kamar wadancan hadisai da aka faɗa a baya amma bai kawo hadisin ba ai ya dai ba da labari akwai amma bai kawo lafazin shi ba lafazin shi ne an ibn Abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce yaqta'u salata yana katse sallah al-mar'atu al-ha'ibu mace mai haila wal kalbu da kare kaga idan yace duna akhirihi banda karshen sa yana nufin al aswad banda lafazin baki wato a cikin sahihu sunan litahin sunan Abi Dawud da sunanun Nasa'i akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake kama da hadisin Abu Zar al-Ghifari da kuma hadisin Abu Huraira sai dai a hadisin ba a ayyana ba wato ba a kawo lafazin jaki ba sannan kuma karam ba a siffanta shi da baki ba illa kawai wal kalbu littafin sunanun Nasa'i yana cikin as-sunanus sughra kitabul qibla babu zikri ma yaqta'u salata wa ma la yaqta hadisi 742 an qatada yace qultu li jabir bin zaid na tambaye jabir bin zaid ma yaqta'u salata me ke iya katse sallah qala sai yace kana ibnu abbas yaqul Abdullah ibn Abbas ya kasance yana cewa al-mar'atu al-ha'ibu wal-kalbu mace mai haila da kuma kare in sun wuce ta gaban mai sallah tana baci akwai hadisin as-sunan ibn majah wanda ibn hajar bai kawo a littafin bulugul marami ba riwayar Abdullah ibn Abbas kaga ya ce wali abi daud wan nasa'i sai ya tsaya akwai riwayar kuma ibn majah har yanzu hadisi 939 Abdullah ibn Abbas a wannan hadisi ya jingina maganar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin al-Imam an-Nasa'i hadisi ne marfu'un Abdullah ibn Abbas as-Sunan ibn Majah yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yaqta'u salata yana katse sallah al-kalbu al-aswad wa tubaqin kare wal mar'atu al-ha'ibu da mace mai haila waɗannan hadisai waɗanda Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram suna bayanin al'amura guda biyu al'amari na farko me ake nufi da katse sallah ana nufin bata sallah idan aka ce katse sallah ana nufin bata sallah ya kawo hadisan nan don ya nuna maka cewa sallah tana iya baci saboda wani abu ya wuce ta gaban mai sallah idan aka ce yaqta'u salata ana nufin innaha batalat wa 'ala al-musalli al-i'ada wal istinaf sallan ta baci idan dayan ukun nan ya wuce ta gaban ka kuma dole ka saki me yasa aka ce ma'anan yaqta'u shine ya butulu saboda akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Ubay bin Ka'b yake cewa tu'adu salatu min mamar al-himar wal mar'ati wal kalb al-aswad ana sake sallah tu'adu salatu ana sake sallah kaga wannan ya fassara maka ma'anar yaqta'u salata yana katse sallah me ake nufi da yana katse sallah yana bata sallah saboda wannan hadisi tu'adu salatu ana sake sallah min mamarril himar saboda wucewan jaki wal mar'ati da kare wal kalbil aswad da mace wal kalbil aswad da kuma bakin kare wannan yana sahihu ibn khuzaima mujallal nabi shafi na 21 baya ga haka abdullah ibn umar Allah ya kara masa yarda an samu labarin ya sake sallah saboda dan kuikuyo ya wuce ta gaban sa wannan labari yana al-musannaf da ibn abi shayba a mujallaji na farko shafi 282 in ka duba littafin al-muhalla na ibn hazmi a mujallad da biyu shafi na 323 ibn hazmi ya inganta wannan labari saboda haka ibn hajar ya kawo hadisan nan guda uku saboda ya tabbatar maka cewa sallah tana iya baci a dalilin wucewa ta gaban mai yinta sallah tana iya baci a dalilin wucewa ta gaban mai yinta to amma wane irin wucewa ne wadannan hadisai guda uku suna tabbatar mana wucewar iri biyu ne ya'ani al-murur baina yaday al-musalli yakunu ala qismayn wucewa ta gaban mai sallah yana zama kashi biyu kashi na farko shine wanda baya bata sallah in ba waɗannan abubuwan da suka zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallan bata baci ba saboda wani abu ya wuce ta gaban ka amma duk da haka yanqusu ajru salati wala yubtiluha ladan sallan naka ya ragu amma sallan bata baci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwa guda uku yace suna bata sallah wucewansu yana bata sallah almar'atu wal himar wal kalb al aswad da mace da jaki da bakin kare idan sun wuce ta gaban mai sallah sallah ta baci to in ba su bane fa ladan sallan ya ragu kaga kenan dai an dai samu lahani masallaka in ma sallar ta baci gaba daya ko kuma ya zamanto ladan ta ya nakasa don haka zaka gane kuskuren mutumin da zai yi sallah amma bai damu ta ina yake sallan ba wani ma sai ya taho daidai kofar masallaci ya kama sallah wanda ya tabbata hanya ce wanda wani zai wuce idan wani zai iya hakuri wani ba zai iya ba wucewa zai idan wani ya san babu kyau a wuce wani bai sani ba kuma duk wanda ya wuce ana rage masa lada har dai a wayi gari babu mamaki ma sallar tashi babu ladan wato kenan ladan yana raguwa matukar ana wucewa ta gaban ka ka duba littafin al-Imam Shawkani Nailul Awtar mujallad na 3 shafi na 10 دليلي سبب أكوي حديث عبد الله بن مسعود وان دا يذكر المصنف لتاب ابن أبي شيبة أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته عبد الله بن مسعود يأتي وچي واتقب من صلى ينا ينكي مسرب صلى تو يدم توقع نسوك وچي فا كاقا باب ما صلى كما باب ما كي حرما دا جارة akwai hadisin da yazo cikin littafin Abu Nu'aym sayyiduna Umar yana cewa law ya'lamul musalli ma yanqusu min salatihi bil murur baina yadayhi da dai mai sallah ya san irin ladan da yake asara saboda wucewa da ake ta gaban sa ma salla illa ila shay'in yasturhu minan nas da bai yi sallah ba sai ya nemi abin da zai mar kariya daga mutane sayyiduna Umar ya ce da mai sallah ya san asaran lada da yake yi saboda wucewa da ake yi ta gaban sa da ba zai yi sallan ba sai ya nemo sutura shine al-Imam Shawkani yace wahuma wa in kana mawqufain lafzan wadannan labarai guda biyu Abdullah bin Mas'ud sayyiduna Umar sahabbaini maganar su basu jingina ta ga annabi ba shi yasa ake cewa al-athar fa hazanil atharani muktabahuma anna dafa li khalalin yata'allaqu bi salati al-musalli ko da ka ji ake cewa ka tunkuɗe mutum in ya zo wucewa ta gabanka saboda gibi ne da za a samu a ladan sallanka saboda naƙasa ne da za a samu a lada wala yaqtasu bil marri wannan bai shafi mai wucewan ba bai shafi mai wucewan ba kai ma da za a wuce ta gabanka akwai lahani da kake samu a sallarka wahuma wa in kana mawqufain lafzan fa hukmuhuma hukmur raf'i ko da shike waɗannan maganganu na sahabbai ne amma maganganun sun fi ƙarfin sahabi ya faɗa da kansa wato akwai alamar da take nuna cewa sun ji manzon Allah ne ya faɗa ko da yake basu jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba li anna mislahuma la yuqalu bir ra'i irin wannan magana mutum ba zai faɗe shi saboda ra'ayinsa ba bare ma a wancan darasi mun karanta labarin da Abdullah ibn Abbas ya bayar yana cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wata rana annabi yana sallah iz ja'at hushatun tas'a baina yadayhi sai ga wata akuya tana gudu ta gaban sa fasa'aha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere ma akuyan yani sabaqaha hatta alzaqa batnahu bil ha'id sai da ya hada cikin sa da bango akuya na so ta wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kiyarda fasa'aha ya tsere ma akuyan sai da ya hada cikin sa da bango me yasa annabi ya haka idan a ce wucewar akuyan ba zai nakasa sallar mutum ba me zai sa manzon Allah ya haka bare yin tafiya a sallah yin aiki a sallah matukar babu dalili abu ne wanda bai da kyau bare kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora wanda duk abin da ya aikata abin koyi ne ya za a yi yayi abinda ba shi da wata illa masallarsa inda a ce wucewar akuya ta gabansa ba ta lahani masallah babu shakka ba dalilin da zai sa manzon Allah ya wannan tsere-tseren da akuya bare har yayi kokarin hana akuyan ta wuce ta gabansa Allah ya sa mun gane wannan hadisi al-Imam al-Hakim ya ce hadisin yana da inganci littafin sa al-mustadrak hadisin 879 da Ibn Khuzaimah littafin sa sahihu Ibn Khuzaimah kitabu salati juma'u abwabi suturatil musalli hadisin 804 da kuma Ibn Hibban shi ma yana cikin sahihu Ibn Hibban kitabu salati ma yukrahu lil musalli وما لا يكره حديثي na 2419 wannan ya nuna cewa tabbas wucewa ta gaban mai sallah yana lahani masallarsa lahani na farko shine yana rage maka ladan sallar taka so lahani na biyu shine yana bata sallar me yake bata sallar waɗannan abubuwa guda uku taqta'u salatu min mururi hadhihi salasa idan waɗannan abubuwa guda uku ne suka wuce ta gaban mai sallah to sallan tana iya baci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su almar'atu walhimaru walkalbul aswad sharadin wucewan su ya kasance tsakanin mutun da sutura wato ta sashin alqibla ba ta bayan suturar tashi ba dalilin da yasa malamai suke cewa idan babu sutura ne sallar mutun take baci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalma ta almurur wucewa saboda haka ba taba su bane ratsawa ta gaban mai sallah shike bata sallar ba taba daya daga cikin abubuwa guda uku dinnan shi yake bata sallar ba misali ba wai taba jikin jaki ko kare ko mace shike ba ta sallan ba. Allah ya sa mun gadi. Domin la'akari da lafazin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-murur, wucewa ta gaban mai sallah. Idan an kawo kalma ta al-murur, dole ne mutum ya bambanta da al-lamsu, taba jikin mace, ba shi ne Annabi yake nufi ba. Taba jikin kare, taba jikin jaki, ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba. Saboda kalma ta tu'adu salatu min mamarri, tu'adu salatu min mamarri. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-himar wal mar'a wal kalb al aswad a hadisin Ibn Huzaima. Kaga wannan ya nuna cewa wucewan dayansu ta gaban mai sallah shi yake ba ta sallah. Wannan shine zahiri lafazin da ya fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabu salati babu suturatil musalli, hadisi na 775, hadisin Talha bin Ubaidillah yana cewa kunna nusalli, mun kasance muna sallah, wadawabu tamurru baina aidina, dabbobi suna wucewa ta gabanmu, mun kasance muna sallah, dabbobi suna wucewa ta gabanmu. Inji Talha bin Ubaidillah. Fazakarna zalika li rasulillah, sai muka fada wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka. Faqala, sai manzon Allah yace, mislu mu'khiratir rahli, idan dai aka samu kwatankwacin majingini na siddin raguni a gaban mai sallah, takunu baina yadai ahadikum, lokacin da dayan ku zai sallah ya aje sutura tsawansa ya kai tsawon siddi na raguni, summa la yadurruhu ma marra baina yadai. Indai aka samu wannan sutura, to duk abin da ya wuce ta gabansa baya cutar da sallar shi. Wannan hadisi yana sahih Muslim. Kaga Annabi wato yana ishara ne ga ainihin wucewa tsakanin mutum da alƙibla idan babu sutura. Amma idan akwai sutura fa, wannan hadisi yana nuna wani abin da ya wuce ta gaban sutura baya lahani masalla. Akwai hadisin Abdullah ibn Umar wanda yake sahihu Muslim har yanzu, kitabu salatin musafirin wa qasriha, hadisi na 700. Yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar yace na ga manzon Allah, yusalli ala al-himar, yana sallah akan jaki. Na ga manzon Allah yana sallah akan jaki, wa huwa muwajjihun ila Khaybar, a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Khaybar. To anan Annabi yana sallah akan jaki, kuma ga wancan hadisi abubuwa uku suna ba ta sallah, wucewansu da mace da jaki da bakin kare. Wannan ya nuna cewa wucewan shike ba ta sallan ba taba jikinsu ba. Allah ya sa mun gadi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan jaki, inji Abdullah bin Umar, hadisin al-Imam Muslim. Sannan kuma akwai hadisin Aisha wanda yana tafe insha Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a dakinta, yana taba jikinta ta ja kafafunta kafin ya samu ya sujuda. Ashe taba jikin macen baya bata sallah, me yake bata sallan? Wucewa. Saboda haka kalma ta al-mamarru ka'ida ne, mutum ya yi la'akari da ita, kada ya hukunta taba jikin kare ko jaki ko mace yana bata sallah banda tabawa. Sannan kuma ba kasancewar suna al-qibla shike bata sallan ba, la wucewan shike bata sallan. Saboda wannan shine lafazin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan hadisai gaba ɗaya suna hukunta mana cewa babu wani abin da ke ɓata sallar mutum sai abubuwa uku ɗin nan, iyakan su kenan. Shi yasa Ibn Hajar bai kawo ƙarin wani hadisi ba a littafin Bulughul Maram, iyakan waɗannan ya kawo, kuma hadisan gaba ɗayan sun inganta. Abubuwa guda ukun nan su ne kaɗai a dalilin su sallar mutum take baci idan ɗayansu ya wuce ta gabansa lokacin yana sallah. al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswad anan an samu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna babu shakka tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wadannan abubuwa guda uku na farko akwai wadanda suke aiki da zahirin hadisin nan yanda yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace abubuwa uku din da suna bata sallah suka ce na'am babu ja idan dayan uku ya wuce ta gaban ka sallah ta baci tun daga sahabbai akwai Abu Huraira wanda yana cikin wadanda suka ruwaito hadisin nan ko akwai Abu Zar al-Ghifari wanda shi ma yana cikin wadanda suka ruwaito wannan hadisi akwai Anas bin Malik sannan akwai cewa da akai Abdullah bin Abbas shi ma yana da wannan fahimta wadannan sahabbai kenan kin ka dawo ga tabi'ai akwai Afa'u bin Abi Rabah akwai Al-Hasan al-Basri in ka dawo ga malaman hadisi akwai Ibn Khuzaima akwai Ibn Hazmi in ka dawo ga malaman fiqhu akwai Al-Imam Ahmad bin Hanbal wadannan malamai kama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai manyan malamai a tarihin musulunci suna cewa idan dayan ukun nan ya wuce ta gaban mai sallah sallarsa ta baci kuma wannan ita ce fahimtar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dauka haka nan almajirinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da al-Imam al-Shawkani manyan malamai da aka yi na wannan zamani gaba ɗayan su suna da wannan fahimta kamar Ibn Baz Ibn al-Usaymin Muhammad Nasiruddin al-Albani wadannan malamai gaba ɗaya sun ce idan dayan ukun nan ya wuce ta gaban mai sallah sallarsa ta baci wanda in ka dubi littafai kamar sharhu sunna na al-imam al-bagawi al-mujallad na biyu shafi na 462 littafin al-muhalla na ibnu hazmi al-mujallad na biyu shafi na 323 da sahihu ibnu khuzaima al-mujallad na biyu shafi na 23 da majmu'u fatawa na shaykhul islam yana mujallad na 21 shafi na 16 zadul ma'ad na ibnu al-qayyim al-jawziyya mujallad na farko shafi na 79 nailul awtar littafin al-Imam al-Shawkani mujallad na 3 shafi na 16 tamamul minna na Muhammad Nasiruddin al-Albani shafi na 307 fatawa muhimma ta ta'allaqu bi salat na Ibn Baz shafi na 45 har zuwa 46 da asharhul mumti' littafin fiqhu na Ibn al-Usaymin rahimahumullahu ta'ala ajma'in yana mujallad na 3 shafi na 392 wannan duka ne tafan da in ka duba zaka ga wannan shine abin da malaman nan suka dauka idan dai kana sallah mace ta wuce ta gaban ka ba sutura sallah ta baci jaki ya wuce ta gaban ka ba sutura sallah ta baci bakin kare ya wuce ta gaban mutum babu sutura sallah ta baci wannan shine fahimta na farko na'am akwai wadanda ma sun wuce wannan iyakan akwai wadanda suka zakalkale suka ce har alade ma in ya wuce ta gaban ka sallar na baci da bayahude da arne da kirista in sun wuce ta gaban ka muddin ba sutura sallar ta baci to wadanda suka kara da wadannan sun yi la'akari ne da wani hadisin da yazo a sunan Abi Dawud wannan hadisi ne munkarun hadisi ne wanda bashi da kyau babu shakka hujjar su tana da rauni shi kansa al-Imam Abu Dawud ya ce hadisin bai inganta ba al-Imam Abu Dawud da ya ruwaito hadisin nafsuhu yana kitabus salati tafri'i abwab as-sutra hadisi na 603 hadisin Ikrima an Ibn Abbas qala Ikrima yace ina tamani Abdullah ibn Abbas ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce idza salla ahadukum ila ghairi sutra idan dayan ku yayin sallah baya fuskantar sutura babu kariya a gabansa fa innahu yaqta'u salatahu al-kalbu kare yana bata masa sallah wal himaru da jaki wal khinzir da alade wal yahudi da bayahude wal majusi da ma kafiri wal mar'atu da mace wa yujzi'u anhu idza marru bayna yadayhi ala qazafatin bi hajari amma idan nisan da ke tsakanin mutum da su ya kai kaman nisan jifan dutse to babu laifi sallar bata baci ba wannan hadisin al-Imam Abu Dawud da ya rawaito hadisin yana cewa fi nafsi min hadal hadisi shay'un wannan hadisi ni kaina a raina akwai kaikayi hadisin dan bai mun ba shi kansa da ya rawaito hadisin hadisin bai inganta ba saboda haka sai Ibn Hajar bai kawo shi ma a littafin Bulughul Maram ba waɗannan abubuwa da suka zo a Bulughul Maram su ne suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwa uku nan suna bata sallah wannan shine fahimta ta farko butulanu salati bi mururi hadhihi ashiya'u salasa waɗannan abubuwa uku idan sun wuce ta gaban mutum sallah ta baci fahimta na farko kenan fahimta na biyu fa ba duka bane akwai malaman da suke ganin ba duka abubuwan nan ne in sun wuce ta gaban mai sallah sallan take baci ba wasu daga ciki ne wanda ke da wannan fahimta ita ce Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al-Imam Ahmad a wani kauli da aka samu nashi wata riwaya ta al-Imam Ahmad saboda wata riwayar tana nuna cewa sallar tana baci a dalilin abubuwa uku dinnan riwaya ta biyu da aka samu daga al-Imam Ahmad tana nuna cewa ba duka bane akwai Ishaq bin Rahawai akwai kauli da aka samu na Anas bin Malik da Abdullah bin Abbas da Abu Huraira da Ibn Umar wa huwa qaul Mujahid daga tabi'a akwai al-Imam Mujahid makhul ikrima wannan in ka duba sharh sunna littafin al-Imam al-Bagawi da mujallal Nabi Shafi na 463 da at-tamhid na Ibn Abdul Barri wa mujalladi na 21 Shafi na 187 da kitabul musannaf na Ibn Abi Shayba a mujalladi na farko Shafi na 280 wannan zaka gani musamman ma a sunanut-tirmizi littafin sunanut-tirmizi a juz'i na biyu shafi na 136 kitabu salati sifatu salati babu ma jaa annahu la yaqta'u salata illa al-kalb wal-himar wal-mar'a al-imamu tirmizi yace qala ahmad al-imamu ahmad yana cewa alladhi la ashku fihi abinda bana shakka game da shi shine annal kalbal aswad yaqta'u salata bakin kare in ya wuce ta gaban mutum sallah ta baci wa fi nafsi min al himar wal mar'ati shay'un amma game da mace da jaki wannan cikin raina akwai wato shakka da nake game da riwaya akan abubuwa biyu din nan na'am wannan shine fahimtar Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa mace dan ta wuce ta gaban ka sallar ba ta baci wannan fahimta guda daga cikin sahabbai wanda ya tabbata shine fahimtar Aisha Allah ya kara mata yarda fahimta ta uku game da waɗannan hadisai wanda ita ce fahimta mafi ƙarfi mafi rinjaye ita ce cewar babu wani abu da zai wuce ta gaban ka a dalilin wucewansa sallan ka ta baci babu wannan shine fahimta na uku kaga fahimta ta farko waɗannan abubuwa uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga in ɗayansu ya wuce ta gabanka sallah ta baci fahimta ta biyu bakin kare ne kawai in ya wuce ta gabanka sallah take baci fahimta ta uku babu wani abu da zai wuce ta gabanka ma sallan ta baci kuma wannan fahimta ita ce mazhabar jama'a min sahaba sahabban annabi da yawa suna rike da wannan fahimta kamar sayyiduna Usman sayyiduna Ali bin Abi Talib Abdullah bin Umar Aisha Abdullah bin Abbas wata riwayar sa kenan domin riwaya ta farko ita ce Abdullah bin Abbas yana cewa sallar mutum tana baci a dalilin waɗannan abubuwa guda uku kuma wannan ita ce fahimtar Abdullah bin Umar ibn al-Musayyib daga cikin tabi'ai kuma ita ce take littafin masaba na al-Imam Malik don haka yasa kake ganin wannan sabuwar mas'ala ce a kasashen mu saboda akasari a littafin mu na fiqhu babu wani abu da zai wuce ta gaban ka sallar ka ta baci shi yasa kaga masallatan mu ma bamu damu da ajiye sutura ba domin galibin littafin mu mun dogara ne da mazhabar al-Imam Malik mazhaba ta al-Imam Malik babu abin da zai wuce ta gaban ka a dalilin wucewarsa sallar ka ta baci al-Imam Sauri al-Imam Shafi'i duk wannan mazhabobin su kenan in ka duba da sharh sunna littafin al-Imam al-Bagawi ya kawo waɗannan bayanai da al-Muhalla na Ibn Hazmi haka nan Tuhfatul Ahwazi sharh sunan at-Tirmizi mujallal Nabi Shafi'i 258 at-Tamhid littafin Ibn Abdul Barri mujallad na 21 shafi na 168 wannan shine fahimtar al-jumhur akasarin malamai a tarihin musulunci akasari tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'in akasari suna cewa sallah bata baci saboda wucewan wani abu ta gaban ka ko ma menene kamar yanda al-imamu Tirmidhi ya fada da al-imamu Nawawi da Ibn Abdul Barri haka in ka duba Fathul Bari mujallad na 4 shafi na 387 to suna da dalilai tun da dai gashi mun ji hujjoji waɗannan hujjoji da Ibn Hajar ya kawo a littafin sa ya kawo hujjoji ne na ilimi ya kawo maka hujjoji na ilimi sai ya barka da tunanin me ke iya kawar da wannan magana ta manzon Allah shi da ya kawo maganar ga hadisin Abu Zarri ga hadisin Abu Huraira ga hadisin Abdullah ibn Abbas waɗannan hadisai sun tabbatar da cewa akwai abinda idan ya wuce ta gabanka kana sallah sallanka ta bace waɗannan hadisai sun tabbatar to saura kuma ka nemi sanin meye hujjar da za ta sa a ce sallah bata bace ba tunda dai manzon Allah shike kawo sako daga Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam shike iya ba mu labari sallan mu tayi ko bata yi ba shi ne kawo sakon kafin ya tafi ga abin da ya fada wanda ya koya mana sallah kafin ya tafi ya gaya mana idan ɗayan uku ya wuce ta gabanka sallah ta baci saboda haka Ibn Hajar ya gama nashi aiki ya kawo sakon manzon Allah sai ya zuba a littafin Bulughul Maram sai ya kyale ka da mai iya cewa sallan bata baci ba wanda ya ce maka sallan bata baci ba kuma wannan sai baka nashi hujja shi dai ya fa ya kawo nashi dalili sallah ta baci sai ci gaba da bayani Allah ya sa mu gane babu shakka akwai dalilan su tunda waɗannan malamai waɗanda suke cewa sallan bata baci ba ba kananan mutane bane tun daga sahabban annabi Muhammad kamar sayyidina Usman halifa ne min khulafa'ir rashidin sayyidina Ali Abdullah ibn Umar Aisha Abdullah ibn Abbas a ce hadda Abdullah ibn Umar waɗannan sahabbai ne ka dawo ga tabi'ai irin su Ibn Musayyab ka dawo ga mazhabobi kamar mazhabata babban malami al-Imam Malik al-Imam Sauri al-Imam Shafi'i duk sun ce sallan bata baci ba ashe suna da wani dalili haka kawai mutum ba zai kawar da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba suna da dalilai babu shakka zamu dubi waɗannan dalilai akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda akwai hadisin Aisha labari ya iso ga Aisha gafa hadisi daga Abu Zarri al-Ghifari wanda Ibn Hajar ya fara gabatarwa a littafin Bulughul Maram gafa hadisi daga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa manzon Allah ya ce abubuwa uku suna bata sallah wannan labari da ya iso ga Aisha Allah ya kara mata yarda sai ta ce shabbahuna bil humuri wal kilabi sun kamanta mu da jakuna da karnuka wato tana nufin waɗanda suka rawaito hadisin nan suna kamanta mata da jakuna da karnuka saboda ta nuna cewa banda mata a ciki banda mata tace kuntu anamu baina yaday rasulillah ni na kasance ina kwanciya a gaban manzon Allah ina bacci wa rijlaya fi qiblatihi kafafuna suna daidai alqiblarsa fa idza sajada idan zai yi sujuda ga mazani sai ya taba ni kalmar algamzu tana zuwa da ma'ana da yawa kamar yadda Ibn al-Asir ya fada a littafin sa an-nihayat fi garib al-hadis wal-athar haka ma in ka duba lisanul arab a mujallal na 11 shafi na 82 al-lamzu shine wato al-gamzu yana zuwa da alamar ido ko kuma alamar ta hannu kai wa mutum alama da idon ka ana kiran shi al-gamzu haka nan kuma ka taba mutum da hannunka shi ma da larabci ana kiransa al-gamzu tace ina kwance gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kafafuna suna daidai al-qibla tunda matarsa ce shi yana sallah ita tana bacci fa idza sajada idan zai yi sujuda ga mazani sai ya taba ni fa qabbtu rijlayya sai in nade kafafuna fa idza qama idan zai miƙe basattuhuma sai in miƙar da su qalat ta ce wa fil buyuti yawma idzin wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabihu su gidaje a waɗannan kwanaki ba a sa fitilu a waɗancan lokuta babu fitilu bare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta wannan hadisi yana sahihul bukhari kitabus salati abwabu suturatil musalli hadisi na 486 yana sahihu muslim hadisi na 512 kaga wannan hadisi na Aisha hujja ce ga waɗanda ke cewa wucewan abu ta gaban mai sallah baya bata shi baya bata sallah saboda haka tunda Aisha tana kwance annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba ta ta nade kafa idan aka ce wucewan mace na bata sallah to ya matan da take bacci ma gaban mai sallah fa sallah mata bace bare wucewanta Allah ya sa mu gane wannan shine tawili wucewanta bai bata sallah ba to wanda ke kwance gaban sa ma sallan bata bace ba idan kwanciya gaban mai sallah bai bata masa sallah ba to wucewar ba za ta bata sallah ba akwai kuma riwaya da take al-musannaf Abdurrazzaq kitabus salati babu ma yaqta'u salata hadisi na 2280 Aisha tana tsawatarwa mutanen Iraq tana cewa qarantu muni ya ahlal Iraq bil kalbi wal himar ya ku mutanen Iraki kun kwatanta ni da jaki da kare Aisha take gaya musu innahu la yaqta'u salata shay'un babu wani abu da ke katse sallah walakin idra'u mustata'tum sai dai duk abin da yazo wucewa ta gaban ku ku yi iya kokari ku hana shi ya wuce wannan shine hujja na farko na waɗannan sahabbai da tabi'ai da malaman farko waɗanda suke cewa sallah ba ta bace saboda mace ta wuce ta gaban mutum to amma wannan bai isa hujjan da zai kawar da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin me wannan hujja tana nuna cewa Aisha tana kwance idan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kwanciya a gaban mai sallah yana bata sallah manzo Allah ya san kalmar kwanciya ko bai sani ba amma manzo Allah bai ce kwanciya a gaban mai sallah yana bata masa sallah ba abinda ya faɗa shine wucewa ta gaban mai sallah yana bata masa sallah saboda haka har yanzu dai hujjan maganar Aisha bai kawar da hadisin Abu Zar al-Ghifari ba bai kawar da hadisin Abu Huraira ba bai kawar da hadisin Abdullah ibn Abbas ba sai dai kuma akwai hadisin Aisha har yanzu wanda ke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim nan ma tana cewa wallahi laqad ra'aytun nabiyya naga annabi yana sallah yusalli wa inni ala sarir ina kan gado bainahu wa bainal qibla muttaji'a tsakanin annabi da alqibla ina kwance ina kan gado a daidai alqiblar manzon Allah fatabdu lil hajatu sai bukata ta taso min fa akrahu an ajlisa sai in kyamaci zaunawa fa uziya annabiyya saboda zan cutar da annabi idan na zauna fa ansalu min inda rijlihi sai in sulale ta kafafunsa sai in sulale ta kafafunsa wannan hadisi yana sahihul bukhari sahihu muslim saboda haka wannan ma yana ishara da cewar ta wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah har yanzu bai fito da lafazin da zai yi kuskure ma wa hadisin Abu Zar al-Ghifari da kuma Abu Hurairah ba tana kwance ne ta tashi bata wuce ba amma da wucewa ne ai ta san kalmar wucewa ta hi kowa sani za ta ce manzo yana sallah sai in zo in wuce ta gaban sa kaga kenan sai mu warware hadisin Abu Hurairah da hadisin Abu Zar al-Ghifari amma ta ce tana kwance bukata zai taso sai ta sulale ta gefen kafafun manzon Allah kaga bai nuna ta gitta ba al-murur shine ratsawa gittawa wucewa babu da yan kalmomin da ta kawo a cikin hadisin nan saboda haka yasa wannan hujjar bata isa ta kawar da hadisin Abu Zar al-Ghifari da kuma hadisin Abu Huraira ba. Allah ya kara musu yarda. Don haka yasa Ibn Khuzaima shine mai littafin Sahihu Ibn Khuzaima, babban malami ne. Malamai suna cewa in ban da Sahihul Bukhari, Sahihu Muslim, sai kuma Sahihu Ibn Khuzaima, babban malamin hadisi ne. A littafinsa Sahihu Ibn Khuzaima Kitabu Salati Juma'u Abwabi Suturatul Musalli a mujallar na biyu shafi na 21 ya yi babi musamman saboda ya nuna maka cewa waɗannan hadisai na Aisha gaba ɗaya ba sa kawar da maganar manzo da ta zo a hadisin Abu Zar al-Ghifari da hadisin Abu Huraira da hadisin Abdullah ibn Abbas. Yace babu zikirin dalili ala anna hazal khabara fi zikirin mar'ati laysa mudaddan khabara Aisha, labarin Aisha bai saba ma labarin Abu Zar ba. Izin Nabi sallallahu alaihi wasallam shi abinda manzon Allah ya faɗa, innama arada anna murural kalbi wal mar'ati wal himar yaqta'u salatal musalli. Abinda manzon Allah ya faɗa, wucewar kare, mace da jaki ta gaban mai sallah yana bata masa sallah. Sai ya ce la suwiyal kalbi wala raibahu wala raibal himar, ba zaman kare a gaban mai sallah ba, ba zaman jaki a gaban mai sallah ba, wala tija'al mar'ati, ba kwanciyar mace a gaban mai sallah ba. Yaqta'u salatal musalli, wannan baya cikin lafuzan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisha innama akhbarat annaha kanat tabtaji'u bayna yadayi annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda Aisha ta faɗa shine tana kwance gaban manzo, wa huwa yusalli, shi ko yana sallah. Abinda ta bada labari kenan, la annaha marrat bayna yadayi, Aisha bata ce ta gitta ta gaban annabi ba. Duk lafazin da ya kawo labarin Aisha babu lafazin da ya nuna cewa ta wuce ta gaban annabi. Dalili na biyu na malamai waɗanda suke cewa babu wani abin da ke wucewa ta gaban mai sallah wanda a dalilinsa sallarsa take baci shine labarin Abdullah ibn Abbas wanda ya zo a littafin Sahihu Ibn Khuzaima hadisi na 882. A darasin da ya gabata mun yi magana a kansa, wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kawo a littafin Zadul Ma'ad a mujallar na farko shafi na 256. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah, faja'at hujariyatani min bani Abdul Muttalib, sai ga wasu ƴan mata guda biyu daga banu Abdul Muttalib, kad iktatalata fa akhazahuma bi yadayhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama waɗannan ƴan mata biyu da suke faɗa da juna, fa naza'a ihdahuma min al-ukhra, ya raba tsakanin su, wa huwa fi salati, kuma yana cikin sallah. Lafazin da yazo a musnadul imam Ahmad, fa akhazata bi rukbatayi nabi, sun kama gwiwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa naza'a bainahuma, annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin su, aw farraqa bainahuma wa lam yansarif, manzon Allah bai bar wannan sallan ba. Saboda haka wannan ma yana daga cikin dalilai na waɗannan malamai da suke cewa sallah ba ta bace saboda mace ta wuce ta gaban mutum. Amma wannan labari da ji ka sani bai fito da bayani a fili cewa waɗannan ƴan mata sun wuce ta gaban annabi ba, illa iyaka Abdullah ibn Abbas ya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba faɗan wasu ƴan mata alhali yana sallah, ya raba su suna faɗa. Shin sun wuce ta gabansa? Wannan lafazi bai zo a hadisin Abdullah ibn Abbas ba. Sannan na biyu, waɗannan ƴan mata idan aka ce jariyatani sun tana yiwuwa ƙanana ne, ba su kai ma balaga ba, tana yiwuwa baligai ne. Saboda haka hadisin akwai abinda ake cemar al-ihtimal, bai taho da lafazi karara wanda yake tabbatar da cewa sun wuce ta gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don haka hujjan ita ma akwai na kasa. Dalili na uku shine hadisin al-Fadl ibn Abbas wan Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yarda. Al-Fadl ibn Abbas yace atana rasulullah, manzon Allah ya zo gare mu, wa nahnu fi badiyatin lana, muna wani dajin mu, muna cikin wani daji. Fa salla fi sahara, manzon Allah ya yi sallah a daji a rairayi, laysa bainahu baina yadayhi suturatun babu sutura a gabansa wa himaratun lana akwai jakarmu wa kalbatun akwai wata kariyarmu ta'abasani baina yadayhi suna wasa a gaban shi fama bala zalika bai damu da wannan ba hadisin yana sunan abi daud kitabu salati babu man qala al kalbu la yaqta'u salata hadisi na 616 an samu malamai da suke cewa hadisin yana da kyau kamar al imam an-nawawi al hafiz al iraqi in ka duba al majmu sharh al muhazzab a mujallad na uku shafin 134 sai dai babu shakka mafi yawan malaman hadisi sun ce wannan labarin bai inganta ba in ka duba littafin ibn hazmi al muhalla mujallad na biyu shafin 326 haka nan ibn hajar ya tabbatar littafin tahzibut tahzib mujallad na biyar shafin 123 da ibn qudama a littafin al mughni a mujallad na biyu shafi na 82 da kuma muhammad nasiruddin al albani a littafin da'if sunan abi daud hadisi na 717 don haka labarin al fadl bin abbas wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a daji babu sutura a gabansa jaka da kariya suna wasa a gaban shi kuma wannan bai sa annabi ya bar sallah ba wannan labari bai inganta ba domin hadisi sai ya inganta kafin da ake kafa hujja da shi dalili na hudu wannan shine dalili wanda ke da inganci shine labarin Abu Darda'i wanda yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah fasami'inahu yaqulu sai muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'uzu billahi minka ina neman tsarin Allah game da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana limantan sahabbai suka ji yana cewa a'uzu billahi minka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'anuka bi la'natillah ina tsine maka da tsinuwar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka salasan sau uku wa basata yadahu yamika hanunsa ka annahu yatanawalu shay'an kamar zai kamo wani abu falamma faraga min salati lokacin da ya gama sallah tunda sahabbai sun ga wani sabon abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a cikin sallah don haka suka yi mar tambaya ya rasulullah qad sami'na ka taqulu fi salati shay'an mun ji kana fadin wani abu a cikin sallarka lam nasma'aka taquluhu qabla zalik ba mu taba ji ka fadi irin wannan abu ba kafin yanzu wa ra'aynaka basatta yadaka kuma mun ga ka mika hannunka me ya faru qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna aduwwa allahi iblis makiyin allah iblis jaa bi shihabin min nar yazo min da wata yula na wuta garwashin wuta makamashi iblis ya debo wuta liyaj'alahu fi wajhi yana kokari ya sa a fuska na ni ina sallah fa kuntu shine nake cewa a'uzu billahi min ka salasa marratin wannan yana nuna babu laifi dan mutum ya nemi tsarin Allah yana cikin sallah wannan dalili yasa malamai suke cewa mutumin da yake wasuwasi babu laifi dan yana yin a'uzu billahi a cikin sallah yana sallan yana a'uzu billahi wannan bai bata masa sallah summa qultu sannan sai nace al'anuka bi la'natillah ina tsine maka da tsinuwar Allah falam yasta'khir duk da haka iblis bai jinkirta gare ni ba yana dada matsowa bayan na yi ne mutsarin Allah sau uku na la'ance shi sau uku summa aratu an akhuzahu shine nayi kokarin in kama shi wallahi laula da'awatu akhina sulaiman in ba don addu'ar da dan uwanmu annabi Sulaiman alaihi salam yayi ba la asbaha musaqan biha da ya wayi gari yana daure a jikin masallaci yal'abu bihi wildanu ahli almadina yaran garin madina su zo suna wasa da iblis da kowa ya ganshi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yunkurin ya kama iblis ya daure shi a jikin masallaci kuma Allah ya bada damar dan adam ya iya ganin sa har ma yara su yi wasa da shi washe gari a wata riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zakartu qawla sulaiman sai na tuna addu'ar da annabi sulaiman yayi a suratu sad ayata 35 rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka min kyauta ka bani wani mulki wanda baya cancanta a ba mu wani bayan na tafi. Allah ya bashi wannan mulki wanda ya mulki mutane da aljanu. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya kama aljani ya daure mutane su gani, kaga shi ma ya samu mulki akan aljanu yanda Annabi Sulaiman ya samu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna wannan, shi yasa bai daure Iblis din ba. Duk da haka faraddahu Allah khasiyan, sai Allah ya mayar da shi yani zalilan, makaskanci, bai cimma burinsa ba. Wannan labarin yana sahihul Bukhari, kitabul Jum'a, abwabul amali fi salati, babu ma yajuzu min al-amali fi salati, hadisi na 1140, da kuma sahihu Muslim, kitabul Masajid wa mawabi'i salati, babu jawazi la'ni shaytani fi asna'i salati. Shi yasa al-Imam Muslim yayi masa babi, babu laifi don ka la'anci shaytan kana cikin sallah, wannan bai bata maka sallah. Hadisi na 843. Don haka malaman da suke cewa wucewan wani abu ta gaban mutum baya bata masa sallah, idan aka ce al-kalbul aswadu shaytanun, to shi kansa ma Iblis din ya zo ma Annabi yana sallah. Sannan ba a samu labari cewa annahu a'ada salata bi sababi itiradu shaytan, saboda zuwan da shaytan ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu labari manzon Allah ya sake wannan sallan ba. Bare ma sallah ce ta jam'i, yana tare da sahabbai a wannan lokaci. To amma wannan labarin har yanzu bai fito da tabbacin maganar cewa Iblis da ya zo ma Annabi ya ratsa ta gabansa ba. Babu zahiri wannan lafazin. Allah ya sa mun gane. Iyaka abinda manzon Allah ya faɗa, ina cikin sallah, Iblis ya zo bi shihabin min narin liyaj'alahu ala wajhi. Yana ta kokari, yana da garwashin wuta, yana so ya zuba mun a fuska. Shine nake neman tsarin Allah, nayi kokarin in kama shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce Iblis ya ratsa ta gabansa ba. Allah ya sa mun gane. Saboda haka wannan ma bai kawar da hujja da take hadisin Abu Zar al-Ghifari da Abu Huraira ba. Dalili na hudu shine hadisin Abu Juhaifa. Abu Juhaifa, mun karanta wannan a baya inda muke magana akan matsalar ta kiran sallah. Abu Juhaifa yace ataitu nabiyya, nazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bi Makka, na taras da manzon Allah yana Makka, wa huwa bil abtahi, manzon Allah yana kwarin Makka. Makka hawa ne da gangara tana da kwari, wannan kwari shi ake kiransa al abtahu, inda ruwa ke malala. A wannan kwari na Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani, fi qubbati lahu hamra min adami, an buga masa tanti, tantin na wata jar fata, an buga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tanti. Nazo na taras da manzon Allah, fa kharaja bilalun biwabuihi, Bilal ya fito daga wannan tanti da ruwan alwala na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa min na'ilin wa ba'dihin, wasu sahabbai suna kamfatar ruwan, wasu suna samma wasu saboda neman tabarruki da jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja an-nabi, sai ga Annabi ya fito. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, ka anni anzuru ila bayadi saqaihi, yace kamar yanzu ne, kamar gani ina kallon fararen kwabirin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka malamai suke cewa an samu hujja, anna saqa laysat bi auratin, kwabiri ba al'aura bane. Wa haza mujma'u alayhi, al-Imam an-Nawawi yace wannan ba sabani akai, duk malaman sunna sun tabbatar da cewa kwabirin mutum ba al'aura bane. Saboda wannan labari ma na Abu Juhaifa yace to fatawadda'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala, wa azana bilalun, Bilal yayi kiran sallah, faj'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, Bilal yana kiran sallah yana waigawa dama da hagu, sai ina bin bakin sa nima, saboda shi sabon zuwa ne. Idan Bilal ya yi dama shi ma sai ya yi dama da bakinsa, in ya yi hagu sai shi ma ya hagu da bakinsa. Ya kulu yaminan wa shimalan, yana faɗa ta dama, hayya ala salati, hayya ala falahi. Kala ya ce thumma rukizat lahu anza, sannan aka kafa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wata karamar kifiya, abinda ake ce ma al-anza, wata sanda ce karama, tana kamar kifiya saboda a kasanta akwai karfe mai tsini. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah, sai a kafa ta a gabansa, ita ce al-anza. da aka kafawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kifiya fataqaddama manzon Allah ya taho fa sallar rak'ati ne yayi sallar rak'a biyu saboda matafiyi ne ya baro makka madina ya zo makka yayi sallan azhar rak'a biyu sai shi abu juhaifa yace yamurru baina yadayhi alhimaru wal kalbu kare yazo ya wuce ta gaban annabi jaki ya wuce ta gaban annabi la yumna uba'a hana su wucewa thumma sallal asr rak'atayn sannan yayi sallar asr rak'a biyu thumma lam yazal yusalli rak'atayn manzon Allah bai bar yin kasaru ba hatta raja'a ila madinati sai da ya koma madina tunda yazo makka kasaru yake har ya koma madina wannan hadisi yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim anan wannan babu hujjar da take nuna cewa jakin da aka ce ya wuce ta gaban annabi ya wuce tsakanin annabi da sutura shi dai abu juhaifa abin da ya faɗa an kafa kifiya gaban manzon Allah yayi sallah sannan yamurru baina yadayhi alhimaru wal kalbu wannan lafazi yamurru baina yadayhi shine malamai suka dauka cewa yana nuna jakin da karen suna wucewa ne ta gaban annabi al-imam an-nawawi a sharhin hadisin nan sharh sahih muslim juz'i na 4 shafin 220 yace ma'anarsa yamurru al-himaru wal kalbu wara'a as-sutrati wa quddamaha ila al-qiblati abinda abu juhaifa yake nufi shine an kafa kifiya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya samu sutura yana sallah amma jaki yakan wuce ta can gaban sutura tsakanin suturan da al-qibla wato bayan suturan ba tsakanin annabi da kuma suturan ba hakanan karnuka suna wucewa ta can gaba in ka duba sharhun nawawi ala sahih muslim juz'i na 220 wannan baya nuna cewa jakunan suna wucewa ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan ma ba hujja ce da ta inganta ba dalili na biyar da malamai suke bayarwa akan cewa wucewa ta gaban mai sallah bai bata masa sallah shine cewar ai ba a samu labarai daga sahabbai da tabi'ai cewa wani su ya sake sallah saboda a dalilin wani abu ya wuce ta gabansa ba fa dalla zalika ala anna al-amra indahum mushtahar bi adam al-qati wannan ya nuna cewa abu ne wanda ya shahara cewa sallah ba ta baci don wani abu ya wuce ta gaba amma anan babu shakka akwai kuskure in ka duba littafin subulus salam sharhin bulugul maram na al-imam sanani a mujallal na farko shafin 276 a baya mun karanta wasu dalilai wadanda sun zo a cikin littafin al-muhalla kitabu salati awqati salati mas'alatu yaqta'u salat salatan musalli juz'i na biyu shafi na 322 hadisin bakar bin abdullahi al-muzani yace kuntu usalli ila jambi ibni umar na kasance ina salla a gefen abdullahi dan umar ba wai suna jam'i bane ina salla a gefen abdullahi bin umar fadakhala baini wa bainahu jarwan sai ga wani dan kuikuyo ya zo ya shiga tsakanin mu da ya shiga tsakanin mu sai ya ratsa ta gaba na ni bai ratsa ta gaban abdullahi bin umar ba famarra baina yadayya fa qala li ibn umar lokacin da na gama sallah sai abdullahi bin umar yace amma anta fa'idi salata kai kam ka sake sallah wa amma ana fala uidu ni badan sake sallah ba li'annahu lam yamurru baina yadayya saboda dan kuikuyon ba ta gaba na ya wuce ba sannan akwai hadisin bakar bin abdullahi al-muzani da yake cewa jarwan marra baina yadayi ibn umar akwai ranar ma da dan kuikuyo ya wuce ta gaban abdullahi bin umar faqata alayhi salatu yana wucewa ta gaban abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya daina sallah kawai sai ya sake ta daga farko kaga wannan ya nuna cewa an samu daga sahabbai wadanda suka sake sallah saboda wucewan kare ta gaban su don haka cewa ba a samu labarai daga sahabbai da tabi'ai wanda ke nuna wani ya sake sallah ba wannan ba hujja ce babu shakka da ta inganta ba in ka duba littafin al-muhalla ga labarin abdullahi bin umar dan kuikuyo ya wuce ta gabansa ya daina sallan ya sake ta ibn hazm ya ce wa hada aiban asahhu isnadi dalili na shida shine hadisin abdullahi bin abbas Abdullahi bin Abbas yace aqbaltu rakiban ala himarin atanin na taho ina haye akan jaka wato macen jaki kenan Abdullah ibn Umar yace yana kan jaka ya taho wa ana yawma idin qaddan hasul ihtilam lokacin na kusan balaga ina dabda balaga yana matashi ya taho akan jaka wa rasulullahi yusalli bi mina annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla a mina ila ghairi jidarin baya fuskantar wani kago baya fuskantar wani kago ina taho akan jakan nan famarartu baina yaday ba'dhi saffi sai na ratsa ta tsakanin wani sahu wa arsaltu al'atana da na ratsa tsakanin wannan sahu sai na sake jakan tarta'u ta kama kiyo fadakaltu fi saffi ni ma sai na shiga sahu falam yunkar zalika alayya aka gama sallah babu wanda ya kyamatar min abin da na aikata babu wanda ya nuna munin abin da na aikata ba wanda ya ce ban kyauta ba to amma nan ma malamai sun ce bai isa hujja da take nuna cewar jaki ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai katse sallah ba saboda Abdullah ibn Abbas abin da ya faɗa yace ya ratsa tsakanin sahu ko ya ratsa tsakanin sahu kuma ittifakan malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa suturar liman ta isar wa mamu suturar liman ta isar wa mamu saboda haka ba laifi bane idan ana sallah wani ya ratsa ta sahu ya wuce abin sa ba laifi bane saboda ainihin suturar mamu ita ce suturar liman shi yasa idan liman yayi sallama to kowa sai ya nemi nashi sutura masbuk kenan wanda aka tsere mara idan liman yayi sallama to suturarsa ta kau yanzu sai ka nemi naka wannan babu sabani a tsakanin malamai akan haka wanda da yawa mutane ba su sani ba zaka ga wani idan an wuce ta gaban sa ana sallah a jam'i sai yaga kamar an yi wani babban laifi alhali ba laifi bane ba laifi bane ana sallah wani ya ratsa ta sahu ya wuce abin sa wannan ba laifi bane Abdullah ibn Abbas abin da ya faɗa shine ya ratsa sahu din ya ratsa sahu don haka wannan baya nuna cewa ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu da yace gaban annabi sallallahu alaihi wasallam babu katanga nan ma kuma bai ce babu sutura ba ai ko tayo akwai sutura yana nesa yana kan jaka bai hanga illa iyaka gaban annabi yaga cewa babu katanga amma sutura tana nan gaban manzon Allah akwai kihiya dalilin da yasa malamai suka ce wannan maganar ba ta nuna cewa annabi yayi sallah babu sutura saboda akwai hadisin Abdullah ibn Umar akwai hadisin Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yarda Abdullah ibn Umar yana cewa kana idza kharaja yawm al-eid idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sallah ranar eid idan zai fita sallah a ranar eid amara bil harba annabi yana umarni a dauki wannan kifiyan a bi shi filin eid da wannan kifiya fatuba baina yadai a ajiye wannan kifiya a gaban sa a kafa ta a gaban sa fa yusalli ilaiha ya fuskanci wannan kifiya yana sallah wan nasu wara'ahu mutane suna bayan shi to ba wai ranar idi kadai bane Abdullah ibn Umar yace wa kana yaf'alu zalika fi safari manzon Allah ya kasance idan zai yi tafiya yana tafiya da suturarsa to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya bar madina kai ya zo makka lokacin aikin haji yana mina kaga yayi tafiya kenan ko ka'idar ita ce dama yana tafiya da suturarsa wannan shine hadisin da yazo bayanin Abdullah ibn Umar yana sahihul bukhari Abdullah ibn Umar yace wa kana yaf'alu zalika fi safari manzon Allah ya kasance idan zai yi tafiya yana tafiyar sa da sutura to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka kaga kenan zaka kaddara ya zo da suturar sa da aka je mina an kafa mar suturar sa domin wannan shine abin da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallah da sutura ya tsawatar kar ai sallah babu sutura to amma kai da ka zo akan jaki misali daga nesa wanda ke mina ya san mina babu gine-gine bare a ce akwai katanga a gaban mutum wanda zai sutura da ita daga nesa baka hagen wani kago don haka Abdullah ibn Abbas yace ya taho sai taras da manzon Allah yana sallah da mutane a gaban sa babu kago yana kan jaki ya ratsa sahu ya sake jakin shi ma ya shiga sahu aka kama sallah da shi kaga Abdullah ibn Abbas bai ce babu wannan sutura wacce Abdullah ibn Umar ya tabbatar manzon Allah baya tafiya ba tare da ita ba. Allah ya sa mun gane. Saboda haka wannan yana daga abin da malamai suke cewa tsakanin al-musbitu wan nafi. Hadisin Abdullah ibn Umar ya tabbatar manzon Allah in zai yi tafiya yana daukan sutura. Hadisin Abdullah ibn Abbas ya ce gaban annabi babu katanga, duk da cewa bai ce babu sutura ba. A ka'ida al-musbitu muqaddamun ala nafi. Idan aka samu hadisi guda biyu, daya yana tabbatarwa, daya yana korewa, sai a dauki mai tabbatarwa a bar mai korewa. Abdullah ibn Umar ya tabbatar manzon Allah yana daukan sutura yayin tafiya da ita. Kaga sai ka dauki wannan hadisi ka aje hadisin Abdullah ibn Abbas, bare ma hadisin sa akwai tawili. Izkatuba wa la yaraha ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas bai ce gaban annabi babu sutura ba, illa dai ya ce gaban sa babu katanga. Kaga ya nuna cewar tayiwu akwai suturan amma shi bai sani ba. Summa huwa lam yanfiha inna ma nafal jidara. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas bai ce babu sutura ba, illa dai ya ce babu katanga. Don haka Ibn Khuzaima a littafin sa Sahihu Ibn Khuzaima Kitabu Salati Juma'u wa Abwabu Sutaratil Musalli a mujallad biyu shafi na 23 yace idan ka tattaro hujjar duk wani malami, duk wani malami wanda yake cewa za a iya wuce ta gaban mai sallah, in ka dauko hujjarsa kai bitan wannan hujja, kai nazarin wannan hujja, zaka tarza cewa tana da aibu. Inji Ibn Khuzaima masanin hadisi, in ka duba littafin nasa Sahihu Ibn Khuzaima mujallad na biyu shafin 23 yana cewa wal khabaru sabitun sahihun, labari ya tabbata ingantacce, anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annal kalbal aswad wal mar'atal ha'iba wal himara yaqta'u salata, mace da bakin kare da jaki in sun wuce gaban mai sallah, sallarsa tana tsaci. Wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa ma lam yasbut khabarun anin nabi, matukar ba a samu wani labari kuma daga annabi din ba, bididdi zalika, wanda yake nuna sabanin haka, lam yajuz lil qawlu wal futya bi khilafi ma sabata anin nabi, haramun ne wani malami yayi fatawa da sabanin abin da ya fito daga bakin annabi Muhammad. Allah ya sa mun gane. Abu ne wanda ya tabbata babu shakka. Shi yasa Ibn Hajar ya kawo shi a Bulughul Maram, ya kawo hadisin Abu Zar al-Ghifari, hadisin Abu Huraira, hadisin Abdullah ibn Abbas. Abu ne wanda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, mace, jaki, bakin kare suna bata sallah in sun wuce ta gaban mai sallah. Wannan shi ne abin da ya tabbata. To idan zaka bada fatawa sallar bata bace ba, to fa dole sai ka samu hujjan da karfinta, akalla ya kai wannan hujja da aka samu daga waɗannan sahabbai guda uku. Idan kuwa babu wannan hujja, to haramun ne fatawarka. Domin me zaka kai, za a waye gari kana me warware abinda manzon Allah ya kulla, abinda annabi ya ce ba kyau, an waye gari kana cewa da kyau, abinda manzon Allah ya ce yana bata sallah, kai kuma aka waye gari kana cewa sallah bata baci ba, kaga da wa kake fada? Za a waye gari kana fada ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukake ya kare mu. Haka Ibn al-Qayyim ya fada a Zadul Ma'ad mujallal na farko shafin 306, Ibn al-Qayyim ya ce wa sabata zalika anhu, cewa abu uku dinnan suna bata sallah ya tabbata daga annabi, ta hanyar fi riwayati Abi Zarr wa Abi Huraira wa Ibn Abbas wa Abdullah ibn Mugaffal, waɗannan sahabbai duka sun bada labarin cewa abubuwa uku dinnan idan suka wuce ta gaban mai sallah, sallar sa tana baci. Sai ya ce wa mu'aribu hadhihi al-ahadisi qisman, duk wani labari da ka samu wanda ke cikas ma wannan umarnin, zaka taras kashi biyu ne, kashi biyu ne, ko dai sahihun gairu sarihin, inji Ibn al-Qayyim, ko dai an samu hadisi ingantacce amma hadisin bai fito karara, ya warware hadisin Abu Zarri, Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas ba, ga hadisi ya inganta amma dai karara bai warware ba, ko kuwa sarihun gairu sahihin, an samu hadisi tabbas wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah, jakuna, karnuka sun wuce ta gabansa, amma hadisin ko bai inganta ba kaga ɗayan biyu ne ko dai hadisi ya inganta amma bai fito karara ya nuna cewa hakan babu laifi ba ko kuwa a samu hadisi ya fito karara yayi bayani jaki koko kare ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma kuma hadisin bai inganta ba saboda haka sai ibnul qayyim yace fala yutraku al'amalu biha bai kamata a bar aiki da hadisan nan guda uku ba li mu'aridin hadha sha'nuhu idan aka samu wani hadisi wanda ya kawo cikas wanda kuwa yake dayan biyun nan ko dai sahihun gairu sarihin koko sarihun gairu sahihin ya zo da inganci amma bai fito a karara ya warware maganar annabi ba koko ya tabbata ya tabbata da labari cewa an samu karnuka ko jakuna sun wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma labarin bai inganta ba don haka yace wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli manzon Allah ya kasance yana sallah wa aisha radiyallahu anha na'imatun fi qiblatihi Aisha tana barci daidai alƙiblarsa wa ka'anna zalika laysa kalmari bacci a gaban annabi ba wucewa bane inji ibnul qayyim fa innar rajula muharramun alaihi almurur bayna yaday almusalli saboda haramun ne ka wuce gaban mai sallah wannan haramun ne kamar darasin da ya gabata haramun ne ka wuce ta gaban mai sallah amma kuma la yukrahu lahu an yakuna labisan bayna yadayhi ba laifi bane kana zaune a gaban mai sallah ba laifi bane kana kwance a gaban mai sallah amma laifi ne ka wuce ta gaban mai sallah don haka akwai bambanci tsakanin su wa hakazal mar'atu yaqta'u mururuha as-salata duna lubsiha don haka ibnul qayyim yace haka ita ma mace ba wai kwanciyanta a gaban mai sallah ne yake bata sallah ba wucewanta ta gaban mai sallah shi yake bata sallah akwai dalili na bakwai wanda malamai suke bayarwa daga cikin dalilai da suke nuna cewa wucewa ta gaban mai sallah baya bata sallah amma wannan dalilin ma bai inganta ba zai zo a darasi na gaba insha Allah ta'ala daidai takaice akwai wasu al'amura guda uku wanda ya kamata mu sani na daya annal hadisa ammun wannan umarni da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi hadisin nan yanda yazo a litahin bulugul maram yaqta'u salatal mar'i salata wanda shi ake cewa ammun umarnin annabi yazo mai gamewa umarnin ya zo mai gamewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum tana lalacewa tana baci tana katsewa in aka ce sallar mutum abinda annabi ya faɗa kenan sallar mutum shikenan ba bambanci baina salatil fardi wan nafli ko nafila kake mace ta wuce ta gaba me ya faru sallar ta baci farilla kake saboda dukkan su sallah ne kamar yadda ibnu qudama ya faɗa a littafin al-mughni kitabus salati babul imamati wa salatil jama'a yana mujallal nabi shafi na 83 yace wala farqa fi butulani salati babu bambanci tsakanin bacin sallah bainal fardi wa tatawwu'i tsakanin sallar farilla da ta nafila li umumil hadisi fi kulli salati saboda hadisin ya game kowace sallah kowace sallah wa li anna butulati salati yatasawa fiha al-fardu wa at-tatawwu'u fi ghairi hadha wannan shine abin da ke nuna cewa babu bambanci tsakanin sallar farilla da nafila ta wajen abin da ke inganta sallah da abin da ke bata sallah wato mutane suna da wani abu sukan dauka akwai bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila misali akwai akasarin malamai sun ce yin magana a sallah tana bata sallah kuma wannan shine abin da ya tabbata hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiri kamar yanda darasi ya gabata idan wani za a yi atishawa yace yarhamukallah a masa tsawa a matsayin magana a sallah to bare mutumin da zai yi magana ma da Hausa ko da yaren shi a sallah saboda yana da bukata ya ringa addu'a da Hausa ko da yaren shi malamai suka ce ba kyau sai wani yace to sallar nafila fa a'a me bambanta wannan sallah da waccan abinda ke inganta sallar farilla shi yake inganta sallar nafila abinda ke bata sallar farilla shi yake bata sallar nafila Allah ya sa mun gane ba bambanci shine Ibn Qudama yace inna mubtilati salati yatasawa fiha al-fard wa at-tatawwu duk wani abin da kaji an ce yana bata sallah to ba bambanci tsakanin farilla da nafila ka bari kawai idan aka ce magana a sallah tana bata sallah sai kace to kamar sallan nafila fa ina iya magana muna iya hira to ita sallan nafila ba Allah ake wa ba ba bambanci tsakanin su fa kadalika haza yana cewa akwai fahimtar da aka samu daga al-Imam Ahmad yadullu ala at-tashil fi at-tatawwu wanda ke nuna kamar idan kana nafila ba laifi don mace ta wuce ta gabanka ko kare ko kuma jaki shine Ibn Qudama yace wa sahihu at-taswiya abinda ya inganta shine babu bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila abu na biyu shine wannan hadisi har yanzu al-hadisu ammun fi jami'in nisa wannan hadisi ya game dukkan mata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar al-mar'atu yaqta'u salata al-mar'i al-muslim idha lam yakun bayna yadayhi mislu mu'khirati ar-rahli al-mar'atu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mace in ta wuce ta gaban mai sallah sallar sa tana baci to wannan ya shafi kowace mace kenan musulma ko kafira budurwa ko kuma tsohuwa saboda kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'a amma banda yarinya karama wacce bata kai balaga ba saboda da larabci ba a kiranta al-mar'a yarinya karama in ka duba liqa'ul babil maftu na ibn al-usaymin yana juz'i na 11 shafin 82 yarinya karama don ta wuce ta gaban ka sallar bata baci ba amma in ta kai balaga to sallar ta baci sannan na uku wannan hadisi ya shahi dukkan wani kare dukkan wani nau'in kare da kariya don karka dauka saboda kalmar da ta zo a cikin wal kalbu ba a kawo lafazin kariya ba illa an kawo lafazin kare ba bambanci tsakanin su kuma ko da dan kuikuyo ne ya wuce ta gaban mutum yana sallah sallar tana baci kamar yadda labari ya zo game da Abdullah ibn Umar amma akwai ka'ida wanda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal kalbul aswadu bakin kare saboda haka in ba bakin kare bane wani kare ya wuce ta gaban ka sallar ka bata baci ba don wani kare daban ya wuce ta gaban ka ba baki ba sallar bata baci ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada shine al kalbul aswad har ma Abu Zar al-Ghifari ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace al kalbul aswadu shaytan bakin kare shaydani ne a takaice wannan yana nuna maka cewa dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa uku dinnan suna bata sallah abu ne wanda yake gaibi ilimi ne na gaibi tunanin dan adam bai shigan sa kuma wannan baya nuna cewa sai mace ta wuce ta gaban namiji idan mace za ta wuce ta gaban mace suna sallah waccan macen da aka wuce ta gaban ta ita ma sallar ta baci don haka ba wai sai mace ta wuce ta gaban namiji bane meye dalilin da yasa in mace ta wuce ta gaban mutum sallar sa take baci da jaki da bakin kare wannan sha'ani ne na Allah subhanahu wataala kar mu manta cewa mu musulmai babban abinda ya gina aqidan mu shine ilimi da gaibi imani da gaibi allazina yu'minuna bil gaibi wannan shine gimshikin imani addinin musulunci domin aqida gabaɗayanta an gina ta ne akan ilimin gaibi idan Allah subhanahu wataala ya faɗi magana shi musulmi baya tuhumar maganar Allah subhanahu wataala shin wannan magana akwai adalci cikin ta ko babu wannan ba aikin ka bane Allah shike da damar ya shar'anta abin da ya ga dama ga bayinsa babu kuma mai tuhumar Allah dan me yayi kaza sannan kuma sau da yawa akwai hikima da take cikin abu amma ilimin mu bai kai mu sani ba ba mamaki kuma gaba kafin tashin kiyama Allah zai fitar da wannan ilimi amma yana daga cikin abin da malamai ke kokarin tawili wanda shi ma babu ma'ana a kai suna cewa saboda dauke hankalin mai sallah wanda kuma ba hujja bace babu shakka akan wannan wato dalilin da yasa aka ce abubuwa uku din nan suna katse sallar mutum duk abin da zai wuce ta gaban ka dole ya dauke hankalinka saboda haka bai bambanta waɗannan abubuwa uku da sauran ba illa dai abinda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kenan kuma hadisi ya inganta wajibi ne mu gaskanta maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba na ƙasa bace ga mace ko da yake kaji Aisha Allah ya kara mata yarda tana tsawatarwa akai saboda ita maganar bata zo kunnanta ba kuma ba ka'ida bane ya zama taji duk abinda manzon Allah ya faɗa ita tana gida wata maganar annabi zai yi ta ne a waje saboda a gida wannan bai shafe ta ba wannan maganar bai shafe ta ba ko bata aikata abin ba da ta aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka zaka samu akwai hadisai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam busali ba sahabban manzon Allah suke ba su labari akwai hadisai kuma wadanda iyalan gidansa ke iya ba da labari mutanen da ke zama waje su kuma busani ba don haka cewar Aisha ta yi faɗa game da wannan hadisi wanda baya nuna cewar hadisin bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafarin kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك